تقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسين 85 لتاف الأدب المفرد مع الإمام البخاري za mu yi kokarin karanta hadisin 419 zuwa hadisi na 424 insha Allah. Wannan darasi yana dauke da bayani matsayin zagi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, at-tahzir min al-musabba. Al-Imam al-Bukhari ya kawo babi na 198, yace babu sibab, babi game da zage-zage, wato hukuncin zagi ga musulmi. Zagi yana zuwa kashi biyu, yana zuwa iri biyu a karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka nan yazo kuma a kalmar Larabci yana daukan wato kalmomi guda biyu, da ash-shatmu da kuma as-sabbu. Waɗannan kalmomi sun zo cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. A Larabci ana amfani da kalma ta ash-shatmu da kuma kalma ta as-sabbu don bayani game da zagi. Wannan yana cikin littafai na lugha kamar Lisanul Arab, mujallad na farko, shafi na 455. Sau da yawa idan aka ce ash-shatmu ana nufin as-sabbu, haka nan kuma idan an ce as-sabbu ana nufin ash-shatmu. Amma idan kalma ta zo ita kadai, to tana daukan ma'anarta daban, domin haka ana samun bambanci tsakanin ash-shatmu da kuma as-sabbu. Da Larabci idan aka ce ash-shatmu, magana ce mummuna, wato magana ce ta aibantawa, wacce za a gaya wa mutum a gabansa, kuma wannan maganar ba ƙarya ba ce, ba ƙage ba, magana ce ta gaskiya aka faɗa wa mutum a gabansa, amma maganar ta ɓatanci ne, maganar tana da aibu, ba ƙage ba ne, gaskiya aka faɗa, amma duk da haka wannan magana ana kiranta zagi. Gaskiya ce aka faɗa amma kuma zagi ne, wanda shi ne ash-shatmu. Misalinsa shi ne mutum ya aikata wani abu na wauta, sai ka ce mar kai dai wawa ne, wauta ya aikata, ka gaya masa kai wawa ne, ka ga ya faɗi ya aikata wani abu, ka faɗa mar kalmar da ta dace da abin da ya aikata, don haka kalmar ka ta dace da wannan mahalli, amma kuma zaginsa kai. Me yasa aka ce zagi ne? Saboda kalmar da ka faɗa a gabansa aibu ne, amma da zaka faɗi aikin da ya yin shi ne wauta, a gabansa bai zama zagi. Abinda ka aikata ɗin nan nau'i ne na wauta, baka zage shi ba. Amma idan ka ayyana shi ka ce wani, kai wawa ne, saboda ya aikata wauta, duk da cewar kalmar ta dace da aikinsa, wanda shi ake kira ash-shatmu, ka zage shi, duk da cewar abinda ya aikata haka ɗin ne. Kamar misali Abu Hilal al-Askari, littafin Mu'jamul Furuq al-Lughawiyya, yana shafi na 294, ya yi magana game da bambanci tsakanin kalma ta ash-shatmu da kuma as-sabbu. Malamin yana kokarin bambanta ma'anar kalmomi da sukan zo da ma'ana iri guda, don haka yasa littafinsa yana da muhimmanci. Mu'jamul Furuq al-Lughawiyya, Abu Hilal al-Askari. Sau da yawa akan kira ash-shatmu din a matsayin as-sabbu, ko a kira as-sabbu a matsayin ash-shatmu, amma hakikatan kowace kalma tana da ma'anarta. wanda in ka duba littafin Ihya Ulumuddin na al-Imam al-Ghazali shi yayi magana shi ma game da abin da ya danganci al-fahsha littafin Ihya Ulumuddin mujallad na uku shafin 118 yana cewa haddul fuhshi huwa at-ta'bir an al-umur al-mustaqbaha bil-ibarati sariha mutum ya faɗi magana maganar da ba ta da kyau gaban mutum gaban wani wannan yana daukan ma'anar zagi idan magana da ya faɗa aibu aibanta mutum yake sau da yawa mutane sukan faɗi irin kalma ta as-sabab ko kuwa kalma ta ash-shatmu idan aka ce ash-shatmu ka faɗi magana da ta dace da aikin mutum idan aka ce as-sabbu ka faɗi magana da bata dace da shi ba magana ita ma ta aibanta shi kaga maganar da ka faɗa idan gaskiya ce ta dace da aikin mutum to ana ce mata ash-shatmu shine muka bada misali kamar mutum yayi wauta ka ce masa kai wawa ne gaya masa kai wawa ne gaban sa zagi duk da cewar abin da ya aikata ya dace da kalmar da ka faɗa to amma idan abin da ka faɗa mar bai dace da abin da ya aikata ba to wannan shi ake kira as-sabbu kamar misali dan abu kaza wannan kalmar bata dace da shi ba bata dace da aikin da yayi ba al-Imam al-Ghazali yana cewa aksaru zalika yajri fi al-alfadhi al-wiqa wa mimma yata'allaqu bihi zagi na as-sabab yana dangantaka da abin da ya shafi al-fasha wato kalma ta as-sabab ta himuni akan kalma ta ash-shatm idan mutum ya aikata wauta kace masa kai wawa ne yana da sauki akan kalma ta as-sabab shine kace dan abu kaza wannan yafi muni don haka yasa al-Imam al-Ghazali yake cewa galibi waɗanda suke amfani da irin wannan kalma zaka samu ba su da addini amma kalma ta wancan nau'i na zagi a ce ma kai wawa ne ko kai jahili ne wannan yana da sauki wanda akan samu yana faruwa hatta ga manyan mutane amma kalma ta as-sibabu shine ka aibanta mutum da abin da ma bai dace da shi ba wannan mutanen banza suke yin sa wa ahlus salahi yatahashawna anha mutanen kware suna kokarin kame bakunan ku ga irin bakunan su ga irin sa al-ba'ithu 'ala al-fuhshi imma qasdul idha'i wa imma al-i'tiyad al-hasil min al-mukhalafa al-fusaq sau da yawa zaka ga mutum yana yawan faɗin wannan kalmar ba ma da nufin zagin ba saboda lalacewar ɗabi'arsa mutum magana ma yake sai ya ce dan abu kaza magana ma yake ba zagin wani yake ba amma bai iya magana ya ƙare sai ya kawo kalma ta zagi al-Imam al-Ghazali ya ce wannan ɗabi'a ce ta mutanen da suka kusanci shedan mutumin da ya zama to yana kusa da shedan to zaka samu maganarsa ba ta ƙarewa sai an samu kalma ta zagi ta shigo wa ahlul khubuthi wal lu'mi wa min adatu wa man adatuhum as-sabb zaka taras da mutane ne waɗanda al'adar su ce zagi to don haka zagi yana daukan ma'ana biyu kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi dole ne sai ka bambanta su dole ne don idan baka bambanta su ba zaka samu matsala wajen fahimtar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci tsakanin ash-shatmu da as-sabb ash-shatmu ka faɗi magana mara kyau ta aibantawa a gaban mutum amma maganar ba kage bace amma as-sibabu ka faɗi magana ta batanci a gaban mutum maganar kuma ba gaskiya bace dukkan su zagi ana kiran su zagi amma akwai bambanci tsakanin su ta wajen hukunci illa dai gaba ɗayan su haramun ne kamar yadda bayani yake tafi akwai hadisin Jabir bin Sulaim al-Hujaini wanda ya zo cikin al-Musnad al-Imam Ahmad wannan sahabin ya bada labari ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazo ga annabi fa idha huwa jalisun ma'a ashabihi na taras da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa fa qultu sai nace ayyukumun nabiyyu daga cikin ku waye annabi dan haka bai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba yazo ya taras da manzo yana zaune da sahabbai yana tambaya waye cikin ku annabin Allah قال يتي نامن تا ديان بيو ني فإما أن يكون أومأ إلى نفسه farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mi ishara da kansa ya ce ni ne wa imma an yakuna ashara ilayhi alqaum koko wani ne cikin jama'an ya nuna shi na dai manta yanda abin ya uku yana bada labari qala yace fa idha huwa muhtabin bi burda sai gashi na tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lulluba da mayafi ya ruhu da mayafi kad waqa'a hudubuha ala qadamaihi gezar mayafin ya sauka akan sawayen shi mayafin na da geza geza ta sauka akan sawayen shi kada sai nace fa kuntu ya rasulullah ajifu an ashiya'a fa'allimni ya rasulullah na wato jahilci wasu abubuwa game da addini ka karantar da ni waɗannan abubuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi daga cikin abin da manzo ya gaya masa yana tunawa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace min ittaqillaha azza wa jalla ka kiyaye Allah mabuwayi mai daukaka rayuwarka gaba ɗaya ta zaman to kana kiyaye Allah wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kuma kada ka rena alkhairi komai kankantarsa alkhairi kar ka rena shi saboda idan damar da kake da ita kenan yanzu da zaran Allah ya karbi numfashinka shikenan wannan karamar damar da ka rena ma baka iya samun dan yinta don haka yasa komai kankanta alkhairi kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqa mustasqi koda a ce zaka tafi ɗiban ruwa wani ya taho da guga da bokiti ko da daro ko da wani kwano yana so ya debi ruwa ya zuba a ciki kai ka debo ruwan sai ka zuba mar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ma alkhairi wa iyyaka wal makhila kuma ka kiyaye takama kar ka yadda a same ka da takama nuna isa fa inna allaha tabaraka wa ta'ala la yuhibbu al makhila saboda allah subhanahu wa ta'ala baya son takama tun mai takama Allah bai san shi Allah ka tsare mu wa inimru'un shatamaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inimru'un shatamaka wannan shine inda kalmar ta fito wa inimru'un shatamaka wa ayyaraka bi amrin ya'lamu ya'lamuhu fika idan wani mutum ya zage ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar ashatum idan wani mutum ya zage ka menene ashatum ashatmu shine a faɗa maka bakar magana a gabanka ta dace da aikinka magana ta dace da aikinka amma kuma an faɗi magana ta batanci gare ka akanta don haka yasa malamai suka ce fassara ta ashatmu ita ce ka aibanta mutum a gabansa ta wani aiki da yayi wannan aibanta shi da kai zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya kushe ma bi amrin ya'lamuhu fika saboda wani al'amari da ya sani game da kai ya sani game da kai ka aikata wauta sai yace ma wawa kaga ya aibanta ka da wani abu da ya sani game da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamuhu fihi to kai kuma kada ka aibanta shi da wani al'amari wanda kai ka sani yana tare da shi shi ya san kana tare da wauta don haka ya kira ka wawa kai kuma ka san yana tare da wata siffa ta na ƙasa manzon Allah ya ce to kar ka kira shi da wannan siffa din idan mutum ya ɓace ka a gabanka kai kar ka rama wannan batanci ashe waɗannan nau'uka na zagi guda biyu da ashatmu da asibab kowannensu ba shi da kyau domin ashatmu shi ne ma ya fi sauƙi mutum ya aikata wani abu ka aibanta shi da abin da ya aikata ya dace da halinsa ya yi wauta ka kira shi wawa kaga ya fi sauki akan a zagi mutum a ce mai dan abu kaza ya fi sauki saboda abin da ka faɗa mar ba gaskiya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ashatmu kada karama fayakuna laka ajruhu wa alaihi ismu za ka samu lada sannan shi kuma zai samu laifi wala tashtumanna ahadan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka yarda ka zagi wani saboda haka sai wannan sahabi yace fa ma sababtu shay'an ba'dahu ban sake zagin wani abu ba a bayan wannan haduwa ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau wannan hadisin ya inganta kamar yadda ya zo cikin silsilatu sahiha hadisi na 770 da kuma sahihul jami'i saghir hadisi na 7309. Don haka yasa malamai suka ce kowane irin nau'i na zagi haram. Kamar misali al-Imam an-Nawawi cikin sharh sahih Muslim juz'i na 2 shafi na 54. Al-Imam an-Nawawi yake as-sabbu fi al-lugha ash-shatmu wa takallum fi irdi al-insan bima ya'ibuhu. Zagi wato shine fadin magana wanda ke nakasa mutuncin mutum. Ka fadi magana da zaka aibanta shi a gabansa, wannan shine zagi. Kaga an samu ta'arifi na zagi. Don haka zagi bashi da haddi, zagi bashi da iyaka. Babu wata kalma da aka ware a ce wannan ita ce kalmar zagi, wancan kalmar ba ta zagi bane. Abinda zaka fahimta shine me ake nufi da zagi. Zagi shine fadin magana ta batanci a gaban mutum. Idan ba a gabansa bane ba ma zagi bane, ya dauki matsayi na daban wanda ya fi zagin muni. Amma ka faɗi magana a gaban mutum na batanci wanda zai aibanta shi, zai nakasa mutuncinsa, shin abinda ka faɗa ya dace da halinsa ko bai dace ba zagi? Wannan yasa Ibn Taymiyyah da ya rubuta littafin As-Sarimul Maslul, wanda ya rubuta akan hukuncin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, me ake nufi da zagi? Sai Ibn Taymiyyah yace sabbul muslim bi ghairi haqqin haramun bi ijma'il umma. Zagin musulmi ba tare da wani haƙƙi ba haramun ne, duk malaman sunna sun ittifaki akai. Wa fa'iluhu fasiqun, wanda ke zagin musulmi kuma hukuncinsa fasiki ne. Kama akhbara bihi annabi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, kuma hadisin yana tafiya cikin wannan littafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zagin musulmi fasikanci ne. Don haka wanda ya zagi musulmi wato ya aikata haramun, babu wani malami da ya halatta zagi a tarihin musulunci, domin fasikanci ba shi da haddi. Kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa, zagi ba shi da haddi illa ka lura da ma'anarsa. Duk kalmar da zaka faɗa a gaban mutum tana ƙasa na ɓatanci gare shi, zagi ne. In ya dace da halinsa zagi ne, in ma bai dace da halinsa ba zagi ne. Wannan shine abin da ya kamata mu sani, muhimmin abu ne. Saboda wallahi akasari muna zagi ba mu sani ba, saboda ba mu san haddi na zagi ba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun dauka wato akwai wasu kalmomi da aka ware su dai ake kira zagi. Alhali zagi shine ka faɗi magana na ɓatanci a gaban mutum, in ta dace da halinsa zagi ne, in ma ba ta dace da halinsa ba zagi ne. Kuma yana cikin al-kaba'ir, mafi girman zunubi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka duba littafin al-Imam al-Haytami az-Zawajir al-Iktiraf al-Kaba'ir, yana mujallad na 201, hadisi na gaba. Haddathana Muhammad bin Umayya qala haddathana Isa bin Musa an Abdullah bin Kaysan an Ikrima an Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas ya bada labarin wannan abin da ya auku. Qala istabba rajulani ala ahdi rasulillah, wasu mutane guda biyu sun zagi juna a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu mutane guda biyu. Fasabba ahaduhuma wal akharu sakitun, da farko dai ɗaya daga cikin su yayi zagi amma ɗayan yayi shiru. Wal akharu sakitun, ɗayan yayi shiru birama ba. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. النبي يلا زوني أما جالس سأكي. ثم رد الآخر كان لا يندأكي زاجي يشرو سيتنظر يكفل سيرامى. شين رد الآخر لين يميد مرتن. فنهب النبي لين ينامر ميرد مرتن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ينقر. فقيل سأكتم مع النبي صلى الله عليه وسلم نهبت ya rasulullahi ka yunkura ka tashi. Kala sai yace nahabatil mala'ikatu fa nahabtu ma'ahum, mala'iku sun yunkura sun tashi, shi da nima na yunkura na tashi tare da su. Inna haza ma kada sakitan, shi wannan da ake zagi da can da yake shiru. Raddatil mala'ikatu alladhi sabbahu, mala'iku suna mayar da martani ga wancan da ke zagin sa. falamma rabda, lokacin da shi kuma ya mayar da martanin da kansa, na habatil mala’ika, sai mala’ikun suka yunkura suka tashi, wanda suna taya shi amma yanzu tun zai da kansa, to aikinsu ya kare, sai suka bar majalisin. To majalisin da babu mala’ika ko annabi bai zama, sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin isnadinsa yana da rauni. Me ya dalili? Daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin akwai Abdullah ibn Kaysan. Abdullah ibn Kaysan haddathana Isa ibn Musa an Abdullah ibn Kaysan. Abdullah ibn Kaysan din nan littafai na ilmun rijal, kamar misali Tahzibut Tahzib na Ibn Hajar al-Asqalani, tarjama ta 643, ya kawo magana kansa. Hatta shi kansa al-Imam al-Bukhari mai littafin al-Adabul Mufrad din nan yana da littafin tarihi wanda ya yi magana a kan mutanen da suka zo cikin isnadi, ya yi magana kan shi wannan mutumin Abdullah ibn Kaysan da kansa al-Imam al-Bukhari yana cewa munkarul hadis, wato hadisinsa ba a karba, ana kin karban hadisinsa. Dan sai kai mamaki, tunda al-Imam al-Bukhari da kansa ya ce ana kyamar hadisin wannan mutumin, amma ya akai ya kawo hadisinsa kuma a cikin littafin al-Adabul Mufrad? Dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisinsa, saboda hadisin yana da abin da ake kira ash-shawahid. Akwai wasu riwayoyi da aka samu waɗanda suka ba da labarin wannan abin da ya auku a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ma ta hadisin Abdullah ibn Abbas ba, ba ma ta hadisin Abdullah ibn Abbas ba, saboda haka yasa ya kawo hadisin nan. Misalinsu shi ne, akwai hadisin da ya zo cikin al-Musnad al-Imam Ahmad عن أبي خالد الوالبي عن النعمان بن مقرن المزني. النعمان بن مقرن شي ما صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد العبار والنأب دي أوفاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يشي كاقا وانا حديث باما رواية عبد الله بن عباس بني وتا رواية ولصحابي بعد العبار مي كمر وانا يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب رجلان وترانا النبي ياي مغنى دليل مغنى سا وسمت عنيك مجلس سا وانا اكسا مزاجزا جاسا كانوسو صب رجل رجلا عنده ونمتن يازاجي ونمتن اقباء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الرجل المسبوب شي واندا اكي زاجر اذا انزاجيش سيشي السلام عليك idan an zage shi ce alaikas salam alaikas salam alaikas salam duk sa'ilin da aka zage shi sai ya yi sallama. Kuma haka Allah yake a suratul furqan aya ta 63, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Haka Allah ya faɗa, bayin Allah mai rahama ga siffarsu su ne suke takawa a doron ƙasa babu ɗagawa, babu ji da kai, suna tafiya a cikin sauki, kuma idan jahilai suka tsokane su sai su ce salamu alaikum. Wannan ita ce siffan bayin Allah na ƙware, Allah ka samu ɗauke ta. Shi yasa al-Imam al-Haythami cikin littafinsa Majma'uz Zawa'id yayi babi da ya kawo hadisin. Babin shi ne babu ma yaqulu idza sabbahu ahadun, babin bayanin abin da ya kamata mutum ya faɗa in wani ya zage shi. In wani ya zage ka, me zaka ce? Assalamu alaikum. Shi ne abin da Allah ya faɗa. Kaga shi yana bata ka, kai kuma kana gyara shi. Yana bata ka, kana gyara shi. Saboda haka shi ga annabi na zaune sallallahu alaihi wasallam, wannan na zagin wannan, idan an zage shi sai ya ce alaikas salam. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma inna malakan bainakuma yazubbu anka, kai bawan Allah da kake sallama idan an zage ka, albishirinka mala'ika yana kare ka duk sa'ilin da aka zage ka. Yana gaya mishi kullama shatamaka haza, duk sa'ilin da wannan ya zage ka. Qala lahu, mala'ikan yana cewa bika anta wa anta ahqqu bi, zagin da kai a kanka ya dawo, kai ka fi dacewa da shi. Haka mala'ikan yake faɗa, kaga yana kare shi kenan. Wa idza qala lahu alaykas salam, idan mutumin yace alaykas salam sai mala'ikan yace la bal anta ahqqu bihi, kai masa sallama, la ba shi bane, kai ne ka fi cancantar salama, ba wancan ba. kaga yana ta kokarin kariya ga mutum. To hatta wannan riwayar da ta zo cikin Al-Musnad tana mujallal na 5 shafin 445 akwai asalin wanda ya rawaito hadisin wato shine Abu Bakrin da ake kira Ibn Ayyash ya rawaito hadisin daga Abu Khalidin matsalar hadisin lam yudrikin Nu'man wanda ya rawaito hadisin daga An-Nu'man bin Muqarrin malaman tarihi sun ce ba su yi zamani ɗaya da wannan sahabin ba saboda haka hadisin yana da nakasu ya kamata a ce mai ruwaito hadisi ya yi zamani ɗaya da wanda ya ba da labarin hadisin gurinsa to sai zama ba a samu hakan ba bai yi zamani ɗaya da wannan sahabin ba don haka yasa hadisin har yanzu malamai suke gani wannan ɗin ma bai inganta ba kamar yadda ya zo cikin al'adabu shari'a na Ibn Muflih yana mujallal fi shafi na 8 kuma yana silsilatu da'ifa hadisi na 2923 to amma akwai wata riwayar kuma da take al-musnad hadisin sa'id bin abi sa'id al-makburi an abi huraira kaga an samu sahabi na uku sahabin da yazo cikin al-adabul mufrad shine abdullah bin abbas akwai hadisin an-nu'man bin muqarrin hadisi na uku shine hadisin abu sa'idin al-kudri wanda ya taho ta riwayar sa'id bin abi sa'id al-makburi wanda ya tabbata yana cikin almajiran abu huraira Allah ya kara masa yarda shi ma ya ba da labarin abin da ya auku gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ana shi hadisin wanda shi ne ya inganta don haka yasa al-imamu bukhari ya kawo wannan hadisin duk da cewa yana da rauni domin akwai riwayoyi da suka inganta abu huraira yace inda rajulan shatama aba bakr wata rana wani mutum ya zagi sayyiduna abubakar Allah ya kara masa yarda wan nabiyyu jalisun annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم wannan nazagin sayyidina abubakar sai manzo Allah yana mamaki kuma yana tamurmushi sai sahabbai na mamaki ana zagin sayyidina abubakar manzo Allah yana murmushi me dalili me yasa manzo Allah ke murmushi ana zagin sayyidina abubakar kamar yadda Ali bin Sufyan wani mai sharhin hadisin yake cewa min shatmir rajuli wa qillati haya'i manzo Allah yana mamaki karancin kunyar wancan mutumin da har ya iya zagin sayyiduna abubakar karancin kunyarsa ya yawa au min sabri abubakarin wa kasarati wafa'ihi saboda haƙurin sayyiduna abubakar Allah ya ƙara masa yarda manzo Allah yana mamakin haƙurin sayyiduna abubakar saboda haka yasa yana ta murmushi saboda sayyiduna abubakar ya dace da abin da ya kamata lima yara min al-farqi bayna ash-shakhsayn ga bambanci a fili tsakanin mutum biyu wancan yana zagi wannan mai hakuri wa ma yatarattabu ala fi'lihima min al-uqubati al-kamila idan ana neman mutumin da laifinsa ya cika to sai a samu wanda ke zagin babban sahabi a gaban manzon Allah kasan wannan ya isa abin mamaki wanda zai zagi babban sahabi aminin annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon Allah a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam war rahmatu nazila ga rahmar Allah tana saukowa ga manzon Allah ga wani na ashar shine manzon Allah ke mamaki yana mamaki amma in ya dubi sayyidina abubakar sai ya yi murmushi walima bahara lahu min madahir al-jalali wal jamal ala ma huwa mashhudun li ahli al-kamal saboda abinda ya bayyana ga sayyidina abubakar na sifofin kamala abinda ya dace da mutumin kwarai kenan lokacin da aka zage ka kai shiru ka bambanta kanka da mutumin banza to Abu Huraira yace falamma aksara lokacin da mutumin ya dade ya yawaita zagi sayyidina Abubakar radda alaihi ba kaulihi sayyidina Abubakar ya mayar da ba duka zagin ba ya mayar da sashin kalmomin da aka faɗa a kansa to nan sayyidina Abubakar ya yi laifi ai la amalan bi ruhsa al-mujawwiza lil awam saboda ai akwai saukin da Allah subhanahu wataala yayi Allah subhanahu wataala cikin surata shura aya ta 39 ya ce walladina idza asabahum al-baghyu hum yantasirun dan mugunta ta same ka karama wannan baka dauki siffa na kasa ba wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha inji Allah subhanahu wata'ala, sakamakon mummuna shine ayi mummuna irin wannan. To ai sayyidina Abubakar ba duka maye ba, kama kai a ce sayyidina Abubakar ya rama zagin gaba daya, dan abinda Allah ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Amma Abu Hurairah ya ce radda alaihi ba'da qawlihi, sayyidina Abubakar ya mayar da wani sashin zagin da aka mar ba duka ba. Kaga anan ma bai yi ma duk abinda aka bashi izini, an masa izini ya rama. An yi masa sayyidina Abubakar izini ya rama a cikin Al-Qur'ani. Me yasa manzon Allah ya sha'awar sayyidina Abubakar da bai rama ba? Saboda ƙarshen ayar faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, wanda ya yafe yayi ma kokarin gyara tsakaninsa da mai zagin shi, to ladan sa yana wurin Allah. Allah ya yi masa sayyidina Abubakar izinin ya rama. Manzon Allah kuma ya fi son ƙarshen ayar sayyidina Abubakar ya yafe ya ma kokarin gyara tsakanin shi da wannan mutumin. In ka dubi suratul Nahl aya ta 126, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi, idan za ku rama kuna da damar ku rama gurgudan yanda aka cuce ku. Kaga Allah ya ba sayyidina Abubakar damar ya rama duk zagin da aka masa. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin, nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da za ku yi hakuri, to hakurin shi yafi dacewa, shi yafi alkhairi ga masu iyawa, wanda zai iya jure hakurin to hakan yafi dacewa. To shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar duk abin da Allah ya faɗa ya kuma kawo zaɓi na ƙarshe. To manzon Allah yana sha'awar wannan zaɓin na Allah ga sayyidina Abubakar. Shi kuma sayyidina Abubakar yana da dama wacce Allah ya bashi ya rama. Ya rama gurgudan yadda aka zage shi, sayyidina Abubakar sai ya rama kadan. Wa huwa in kana jama'a bainal intiqami an ba'd haqqihi wa bainas sabri an ba'd. Kaga sayyidina Abubakar ya dauki tsaka-tsaki. Allah ya bashi damar ya rama cutarsa da aka yi gaba ɗaya, sai ya rama kadan, sai ya yafe saura. Kaga sayyidina Abubakar duka da yayi aiki da wannan aya, lakin lamma kana al-matlum minhu kamal, amma shi abinda manzo yake sha'awa ga sayyidina Abubakar shi yasa yake ta murmushi, shine sayyidina Abubakar ya samu kamala. Abinda ake nufi da kamala, idan Allah ya magana guda, to kai kokarin daukan ta gaba ɗayan ta, karka dauki rabi. Idan za ku rama, ku rama daidai yanda aka cuce ku, amma da za ku yi hakuri shi yafi. Kaga Allah ya baka damar ka rama, sai Allah ya kawo zabi na ƙarshe. Manzon Allah ya fi son mutum ya dauki zabi na ƙarshe, shi ake ce ma kamala al-munasib, saboda kalamar ta dace da ainihin matsayin sayyidina Abubakar limartabatin min as-siddiqiyya, martabar da yake da ita na cewa yana daga cikin siddiqai. Wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa sayyidina Abubakar yana ramawa. Abu Hurairah yace fa gabiban nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya fusata wa qama, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fusata, saboda an ga canjin fuska. Da can da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi, yana mamakin abin da ke aukuwa, amma lokacin da sayyidina Abubakar ya rama sashin zagin da aka mar annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka ga fuskarsa ta canza. Wa qama min zalika al-majlis wa khallahuma, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yunkura ya tashi daga majalisin gaba daya. To nan kuma zaka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi, bayan kuma sayyidina Abubakar bai yi laifi ba, domin abinda sayyidina Abubakar ya aikata Allah ya bashi izinin sa. Walladina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Allah ya ba sayyidina Abubakar izini ya rama. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi, nan ma an bashi dama. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi, me yasa? Shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nashi hujja ta ayar Al-Qur'ani a suratul Qasas aya ta 55, wa idza sami'u al-lagwa a'rabu an. Allah subhanahu wa ta'ala yace mutanen kwarai in sun ji maganar banza sai su bar wurin. To kaga maganar banza, wancan yayi zagi, wannan yayi zagi, manzo Allah sai ya tashi, saboda aiki da ayar Al-Qur'ani. Sayyidina Abubakar sai ya kasa gane ilimin da ke cikin haka. Ga ayoyi na Al-Qur'ani sun bashi dama ya rama, an bashi damar ya yafe, kuma yayi aiki da kowane. Shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi, saboda haka falahikahu Abubakarin, sayyidina Abubakar sai ya yunkura ya bi shi, yana cewa ya rasulullah kana yashtumuni wa anta jalisun, mutumin nan yana zagi na kuma kana zaune. Falamma radattu alaihi ba'da qawlihi gabta wa qumta, ni na dan rama kadan sai ka fusata ka tashi. Wato zahiri Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri da zagi, zahiri kenan yayi hakuri da zagin sayyidina Abubakar da akai rama wa sayyidina Abubakar, manzo Allah bai hakuri da shi ba. Kaga abu ne wanda ke gaibi, yana bukatar bayani na ilimi. Don haka yasa sayyidina Abubakar ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana tambayar sa, yana nufi yani mal hikima ya rasulullahi, me hikima da take haka din? Ba wai yana zargin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya tabbata akwai ilimi, yana kokarin sanin me ilimin da ke cikin haka. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka, duk tsawon lokacin da mutumin nan ke zagin ka akwai mala'ika da yake ta mayar da martani a madadin ka, wani mala'ika ke ta kariya gare ka, kuma wannan mala'ika yana ta kokarin tausasa zuciyarka har a samu hakuri ka jure har dai a gama wannan zagin. Saboda babu shakka kowane mutum yana da mala'ika wanda yake masa ishara, yake marjagoranci, yake kokarin nuna masa gaskiya a lokacin da ya yunkura zai aikata wani abu. Mala'ikan yana rama ma sayyidina Abubakar, sannan yana dada kokarin tausasa zuciyar sayyidina Abubakar. Falamma radatta alaihi ba'da qawlihi, lokacin da ka mayar da martani, duk da cewar ba duka zagin bane ka rama, ta amma kuma sai shaitan ya sauko, inji manzon Allah, waqa'a ash-shaytan. Falamma radatta alaihi ba'da qawlihi waqa'a ash-shaytan, kana ramawa sai ga shaitan ya sauko. Me yasa? Saboda majalisin yanzu na zagi ne, wancan yayi wannan ya rama, shaitan kuma ya zo saboda ya kare yunkura sayyidina Abubakar yayi zagin da yafi ma wanda yayi. Kuma da zaran ka bude baki kayi zagi, ka lura da kyau, zaka ga zuciyarka na kadawa ina ma wata katuwar kalma wanda za a jefa, kana talalibe yanda za a yi ka faɗi wata magana da zaka ji ka huce. To shaitan ne da farkon zagin ka ya kawo da sauki, yana kokarin ya zuga ka sai kayi wanda yafi haka. Manzon Allah ya ji na farko yace to ba zan ji na karshe ba, tunda shaitan ya taho nan zai kokari ya ga cewar ya ci nasara akan sayyidina Abubakar As-Siddiq, Allah ya kara masa yarda. Me yasa? Saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana, shaitan ya'muru bil fahsha, shi shaitan dama umarninsa shine ayi alfasha wal munkar. Fa khiftu alayka an tata'adda ala khasmika, ina tsoro wajen rama wannan zaka wuce iyaka. Da zaran ka wuce iyaka to shaitan ya ci nasara. Wa tarji'u zaliman ba'da an kunta mazluma, idan ka rama ta wajen ramawa kafi abinda aka faɗa maka, to kai ne yanzu azzalimin ba wanda aka zalunta ba. Akwai hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu, wato hadisan suna da ban sha'awa kuma suna da wahalan aiki. Ɗayansu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, kun addallahi almazlum wala takun abdallahi zalim, ka zama bawan Allah da ake cuta, kar ka yarda ka zama bawan Allah da ke cuta, ka zama kai ake cuta. Manzo Allah yake ka zama, yana nuna cewar ka kyale a ringa cutanka, amma kar ka zama kai ne mai cutan. Wanda hadisin yana da kyau, yana Irwaul Galil hadisin 2451, ka zama kai ake cuta. Mutum nawa ya dauki wannan sifa? Mutum nawa ya dauki wannan sifa? Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake murmushi lokacin da ake zagin sayyidina Abubakar bai rama ba, saboda ya dace da aiki da wancan umarni na manzon Allah, ka zama kai ake zalunta, ai ta zagin ka, kar ka zama kai ne azzalimi. Allah ka samu iya. Dai hadisin shine, kun khayra bani adam, manzon Allah yake ka zama kai ne mafi alkhairi a tsakanin yara biyu na Annabi Adam alaihi salam. Yara biyu na Annabi Adam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin su, suratul ma'ida aya ta 28, yaransa guda biyu, daya yayi kokarin kashe daya, sai dayan yana cewa, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaktulaka, in ka miko hannu don ka kashe ni wallahi ban dagawa, zan kyale sai ka kashe ni, ba zan ko rama ba. Abin mamaki shine wanda ke cewa wanda yake kare kansa har aka kashe shi bai yi mutuwar shahada ba, wannan kuskure ne. Ga ayar Al-Qur'ani, ka miko hannu zaka kashe ni ina gani na tabbata ina da karfin da zan iya ramawa kuma in kashe ka amma sai naki ina kallo har ka kashe wanda Allah ya faɗa saboda ya boga wannan yaro na annabi Adam alaihi salam abin da ya faru ga sayyidina Usman kenan sayyidina Usman lokacin da aka zo za a kashe shi sahabbai sun yi kokarin zuwa sayyidina Usman ya ce ina gama ku da Allah kowa ya taya zama sayyidina Usman ya ƙara wando akan wando dan kar ma zafin kisa ya sa wajen mutsu-mutsu a kai ga ganin al'aurarsa saboda kunyar shi shi damuwarsa kada idan an kashe shi al'aurarsa ta bayyana saboda haka wando sai ya ƙara wando kan wando ya ƙara riga kan riga ya shaɗa mara saboda idan ana daɓa maruƙa to kada dai wani ya ga al'aurarsa ya ce ba ni ƙaunar kowa ya zo ya kare ni ya kori kowa kuma abin da ya faru kenan kaga sayyidina Abu Sumayya yana da damar ya kare kansa amma ya ƙyale shine abin da manzon Allah ya faɗa kun Abdullahi al-Maslum ka zama bawan Allah da ake cuta wala takun Abdullahi zalim kar ka zama bawan Allah wanda ya zama shine mai cuta din duk da cewar Allah subhanahu wataala ya baka damar ka kare kanka amma da zaka ki kare kanka din ba laifi bane to nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sayyidina Abubakar falam akun li aqauda ma'a ash-shaytan tunda ka rama shaytan ya sauko ni ko ban iya zama wuri guda da shaytan wanda yasa ka ga na tashi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya Abubakarin salasun kulluhunna haqqun abubuwa guda uku wallahi duka gaskiya ne ya kara mar ilimi kan wancan ilimi da ya nemi sani wannan yana daga cikin salon karantarwar manzon Allah ka tambayi abu kuma ya kara ma da abin da ma baka tambaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai abubuwa guda uku dukkan su gaskiya ne ma min abdin zulima bi mablamatin babu wani bawan da za a zalunce shi kowane irin zalunci kowane irin cuta fa yufdi anha lillahi azza wa jalla yayi watsi da wannan cutan saboda girman Allah kawai an cuce shi amma ya kauda kai ba a taba samu mutumin da za a zalunce shi ya kauda kai illa a'azza Allahu biha nasarahu face Allah ya ƙara ƙarfafa nasararsa ga wannan mutumin nabi wa ma fataha rajulun babu atiya duk mutumin da ya bude kofar kyauta shi aikin sa kenan kullun sai yayi kyauta sadaka ya ba wannan ya ba wancan yuridu biha sila yana kokarin sada zumunci da wannan kyauta da yake yawaita yi illa zadahullahu biha kasara face Allah ya ƙara mu dukiyarsa yawa in dai ka bude kofar kyauta to Allah ku zai bude ma kofar rahmarsa ba za dukiyarka ba za ta kare ba karuwa za ta yi tai na uku wa ma fataha babu mas'alatin duk wanda ya bude kofar roko yuridu biha kasara ba larura ba saboda kawai ya tara dukiya illa zadahullahu biha qilla face a dalilin rokonsa Allah ya kara rage dukiyar da zai bashi dukiya mai albarka ba zai same ta ba hadisin yana sunan abi daud yana al-mu'jam al-awsat na al-imam at-tabarani haka as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi yana silsilatu sahiha hadisin 2231 allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala hadisin gaba حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديه بن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء يعني الصغرى أم الدرداء مات أبو الدرداء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم مات ستبي إتجه هجيمة بنت هيي الأوصابية إتبع صحابي أبتين تناش كنت أبي babbar malama ce tana daga cikin malamai da ake amfana da ilimin su a duniya baki daya matar sahabi Abu Dardai anna rajulan ataha wani mutum ya zo wajenta malama ce fa qala sai ce inna rajulan nala minki inda Abdul Malik yani bin Marwan al khalifa al umawi da yake tana da Damascus ne akwai daga cikin shugabannin musulmai da aka yi wanda ake kiransa Abdul Malik bin Marwan yana cikin halifofi da aka yi Banu Umayya to wani ya taho wurinta yace mata ai akwai wani mutum da ya tafi gaban wannan shugaban musulmai din wannan sarki Abdul Malik bin Marwan ya bata ta a gurin sa shine na laminki inda Abdul Malik wani mutum ya taba mutuncinki a wurin Abdul Malik kaga ya kawo tsaye gumi kenan wato a fadan mulki an faɗi wata magana na batanci game da ke a gaban sarki a gaban shugaban musulmai gaba daya ka dubi amsar da ta bayar faqada sai ta ce in nu'ban bima laysa fina idan an kushe mana da halin da ba mu tare da shi idan ma har an kushe mana an ce muna wani abu alhali ba mai to ai ba lahi bane fa talama zukkina bima laysa fina sau nawa aka yabe mu sau nawa aka tsarkake mu da wani halin da ba mu tare da shi to akan je ana yabon mu a ce ba kamar wani alhali kuma ba mu kai ba to dan an kushe mana yanzu kaga kenan an rama ko ya zama daidai hadisin yana da isnadi mai kyau kamar yadda yake cikin sahihul adabil mufrad hadisin 323 wanda shine abinda al-Imam al-Bukhari yake mana ishara da shi abinda ya kamata kenan kai wa mai tsaye gumi wanda yazo da magana an bata ka sai ka ce to ai da yawa an yaba mana dan an bata mu kuma ba komai bane wannan misali ne da al-Imam al-Bukhari ya kawo ta yanda zaka dakatar da kafa da shedan ke amfani da ita har ya kawo kiyayya tsakaninka da wani bare har akai ga samun zage-zage domin annabi ne yana cikin waɗanda ke irin sababta wannan hadisi na gaba haddathana shihab ibn abbad qala haddathana ibrahim bin humayd ar-ruasi an isma'il bin abi khalid hurmuz al-bajal an qais bin abi hazim al-bajal qala abdullah qais bin abi hazim yace abdullah bin mas'ud mun yawaita fadin cewa duk sa'ilin da kaga an kawo sunan abdullah kawai inde sahabi manzon Allah ne to ana nufin abdullah bin mas'ud ne idan ba abdullah bin mas'ud bane ba za a ce an abdullah ko qala abdullah kadai ba sai dai yakan zo cikin littafin muwatta saboda akasari hadisan abdullah bin umar da an fadi akan gane idan qala ar-rajul li sahibihi abdullah bin mas'ud yace idan mutun ya gayawa wato wani mutum dan uwansa yana cewa li sahibihi ga abokinsa wato idan ka gaya ma wani anta aduwi kai makiyi na ne faqad kharaja ahaduhuma min al-islam to dai daga cikin su dai ya bar musulunci abdullahi bin mas'ud fa sahabi ne idan ka gaya ma wani cewa kai makiyi na ne to dai daga cikin ku ya bar musulunci saboda akwai kiyayya kenan a tsakaninku kiyayyar da take tsakanin musulmi da wani kuwa kiyayya ce ta kafirci wanda dama abinda Allah ya izini a kansa a cikin alqur'ani shine a samu kiyayya tsakanin musulmi da kafir wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda dan haka da zaran ka ce anta aduwi ka sa shi a tsakanin musulmi da kafir wannan kalma na adawa tunda ta zo a cikin alqur'ani da wata ma'ana Abdullah ibn Mas'ud kaga sahabi ne yana ganin babban al'amari ne a samu wannan kalma a tsakanin musulmi da musulmi aw bari amin sahibihi koko ya barranta ga wancan abokin nasa qala qais bin abi hazim yace wa akhbarani ba'du abu juhaifa as-suwa'i bayan wannan magana ta Abdullah ibn Mas'ud sahabi akwai wani sahabi kuma har yanzu da ya bani labari inji wannan tabi'i da yake qais bin abi hazim wancan sahabin shine abu juhaifa as-suwa'i yana cikin sahaban annabi yara matasa shi abdullahi bin mas'ud ko yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda abdullahi bin mas'ud ya faɗa in ka ce ma wani dan uwa musulmi kai makiyina ne to ɗayan ku ya bar musulunci subhanallah kaga sahabbai suna girmama magana da Allah ya yi a cikin alqur'ani ba sa tawilinta zahirinta suke rikewa matukar ba akwai dalilin da ke iya kauda shi daga ma'anarsa ba adawa tsakanin musulmi da mutum yana kasancewa ne kawai dalilin kafirci in babu haka bai kamata a samu adawa tsakanin musulmi ba to Abu Juhayfa As-Suwa'i wanda shi ma sahabi ne ana kiran sa Wahab bin Abdullah yace inna Abdullah qala Abdullah bin Mas'ud ya karanta wannan ayar ta suratu Maryam aya ta 60 illa man taba wa amana wa amila salihan sai fa wanda ya tuba yayi imani yayi aikin kwarai fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuslamuna shay'a wadannan za su shiga aljanna ba za a rage musu komai ba ya nuna cewar babban kalma ce akwai kalmomin da wajibi ne mu kiyaye wato furta su da harsunan mu suna iya mana wato illa ta wajen aqida wanda shine abinda Abdullah bin Mas'ud yake nufi kuma dalilin da yasa al-Imam Bukhari ya kawo kenan mutun nawa ke fada wani makina ne mutun nawa kuma kalma ce mai girma Allah ka sa mu kiyaye akwai bayani game da wannan magana ta Abdullah bin Mas'ud akwai hujja amma tana gabacin za ta zo insha Allah cikin hadisi na 433 a littafin nan zaka ga dalilin da yasa Abdullah bin Mas'ud yake cewa mutum yana fita daga musulunci ta dalilin furta kalma guda da ta zo cikin alqur'ani wanda tana daukan siffa na kafirai in ka furta wannan kalma to mutum yana samar da matsala ga aqidarsa za mu iso ga wannan hadisi insha Allah na gaba sai babi na 199 babu saqiyil ma'i babi game da shayar da ruwa falalansa wadannan hadisai mun karanta su a baya hadisin 305 zuwa hadisin 306 ya sake kawo shi saboda muhimmancin wannan hadisin haddathana musaddad qala haddathana abdul wahid bin zaid al-basri قال حدثنا ليس بن أبي سليم عن طاووس بن كيسان اليمني عن ابن عباس الإمام طاووس يكاو حديث عبد الله بن عباس يدعي وأظنه رفعه إن تمان عبد الله بن عباس يدعي حديث يا جنج شك ليس وندي رويته حديث yana shakka yana tunanin kamar Abdullah bin Abbas ya daga hadisin ya jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ibn adam 60 wa 300 sulama a jikin dan adam akwai gabubba 360 al-Imam an-Nawawi da sharhi sahih Muslim juz'u na 5 shafi 233 domin hadisin ya zo a sahih Muslim yace asluhu ibamul asabi wa sa'ir al-kaff asali as-sulama kasusuwa ne na tafin hannu da yatsu saboda su ne kasusuwan da suka fi kankanta a jikin dan adam asali idan aka ce as-sulama ana nufin kasusuwa na tafin hannun mutum da kuma yatsunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw azmin ko kuma kashi wanda ake kira sa al'abun shine wanda ba na tafin hannu da yatsu ba aw mafsilin ko kuma gaba al-faslu min al-jasadi gaba na jikin mutum shi ake nufi da mafsil annabi sallallahu alaihi wasallam yace a jikin dan adam akwai kashi guda 360 wanda ya hada da manya da kanana gaba na dan adam da sauransu ala kulli wahidin min kulli yawmin sadaqa wanda shine abin nufi akan kowace gaba wajibi ne a mata sadaka kuma kowane musulmi a kowace rana sai kai sadakan da takai 360 wajibi ne shine ma'anar ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaka kowace gaba wajibi ne a yi mata sadaka a kowace rana kullu kalimatin tayyiba sadaka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowace kalma indai mai kyau ce wannan kalmar tana matsayin sadaka ne yasa Imam Bukhari ya kawo hadisin nan saboda wannan gure maimakon an zage ka an fada ma bakar magana kai kuma ka fadi magana mai kyau in ka fadi magana mai kyau din nan wato yana nufin kana da ladan sadaka bayan ladan hakuri da za a rubuta mana an zage ka baka rama ba sannan kalmar da ka fada mai kyau sadaka ce kamar yadda wancan hadisi yake nunawa ana zagin mutum yana cewa alaikas salam yana sallama ga wanda ke zagin sa wa amnur rajuli akahu sadaka mutum ya taimaka ma dan uwansa wato nan ma sadaka ne kowane irin taimako wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin haka yace kada ka rena alkhair washarbatu minal ma'i, shayar da ruwa, yasqiha sadaqa, idan mutun ya bada ruwa shi ma sadaka ne, ka bada ruwa ka shayar da wani sadaka ce, shi yasa ya kawo babu saqil ma'i. Wa imatatul aza an at-tariqi sadaqa, ka kawar da abu mai cutarwa daga hanyar mutane nan ma sadaka ne. Hadisin sahihul ligairihi yana silsilatu sahiha hadisin 573 da kuma sahihul jami' sagir hadisin 42 da irwaul galil hadisin 461. Wannan hadisin Abdullah ibn Abbas kenan. To akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana da wannan siffa, dan sahabban da suka rawaito hadisin suna da yawa. Wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas kenan. Hadisin Abu Huraira yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa, kowace gaba ta mutane wajibi ne a mata sadaka. Kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu, a kowane yini da rana ta bullo a cikin sa, a kowane yini. Karka dauka sadakan jiya ta isar mu na yau, la, na yau bata isar mu ta gobe ba. Idan gobe ka samu kanka cikin masu rai, to dole sai ka yi ma kowace gaba na jikinka sadaka, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya mana bayanin hanyoyin sadakan, suna da yawa. Yace ta'dilu bainas nayni sadaqa, ka shirya tsakanin mutane biyu da aka samu sabani shi ma sadaka ne. Tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha, ka taimaka wa mutum game da dabba, ka dora shi akan dabbarsa. Aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu, ko ka daga mar kayan sa ka mika mar idan ya hau, sadaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sadaka ne. Wal kalimatu at-tayyiba sadaqa, ka faɗi kalma mai kyau, kalma mai daɗi, ba kalma mai na ɓatanci ba, nan ma sadaka ne. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaka, kowane taku kai in dai zaka tafi sallah ne, kowane taku ana rubuta maka ladan sadaka a kan shi. Wa tumitul aza an at-tariqi sadaka, ka kawar da abu mai cutarwa daga hanya shi ma sadaka ne. Hadisin Abu Huraira yana sahihul Bukhari kitabul hajji abwabul muhsar, yana kuma kitabul jihad babu man akhadha bir rikab, yana sahih muslim babu bayani an nasma sadaqa yaqa'u ala kulli naw'in min al ma'ruf. Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abu Huraira amma ba cikin al-adabul mufrad ba, sai kawo shi jami'u sahih. Mutum na uku shine Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, taqul, ita ma Aisha ta rawaito haka, tana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innahu khuliqa kullu insanin min bani adam, kowane dan adam, wato kowane mutum daga cikin yan adam an halicce shi ne, ala 60 wa 300 mafsilin, an halicce shi ne akan gabubba 360, wanda shine yana cikin mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda a lokacin nan kaga ai babu wani nisa da aka yi ma ilimin likitanci, amma gashi manzon Allah na faɗin abin da duniya ta tabbatar da gaskiyarsa a yau. Faman kabbara Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yace Allahu akbar wa hamidallah, da wanda yace alhamdulillah wa hallalallah, da wanda yace la ilaha illallah wa sabbaha Allah, da wanda yace subhanallah wa astaghfarallah, da wanda yace astaghfirullah wa azala hajran an tariqin nas, da wanda ya kawar da dutse daga hanyar mutane, aw shaukatin ko kaya, aw azman an tariqin nas, ko ya kawar da wani kashi daga hanyar da mutane suke bi, ba musulmai kawai ba, inda hanya mutane na binta sai kai wannan. Wa amara bi ma'rufin, da wanda ya umarni a yi wani abu mai kyau, aw naha an munkarin, da wanda ya hana a bar wani abu mara kyau. Adada tilka 60 wa 300 as-sulama, idan ka yi waɗannan abubuwa har ya kai 360 a rana guda, idan ka yi su daga safiya zuwa kwanciyarka, fa innahu yamshi yawma izin, to kana tafiya ne a wannan ranan. Wa qad zahzaha nafsahu anin nar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka yi su sun kai 360, to ka tabbata kana tafiya ne ka kakkabe kanka daga wuta, ka kakkabe kanka daga shiga wuta. Hadisin Aisha yana sahihu Muslim kitabuz zakat babu bayani an nasma sadaqa yaqau ala kulli naw'in min al-ma'ruf, duk wani alheri da ka aikata sunansa sadaka. Shi da abinda al-Imam Muslim yake nufi da yin babi da ya kawo hadisin Aisha. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga waɗannan abubuwa ya ce duk sadaka ne. Sannan akwai kuma Buraida, shi ma sahabi ne, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce sami'tu rasulullahi yaqul, na ji manzon Allah yana cewa fil insani 360 mafsilan, a jikin ɗan adam akwai gaɓuɓɓa 360. Fa'alaihi, kaga ya nuna dole ne, wajibi ne ga ɗan adam an ya tasaddaka an kulli mafsilin minhu bi sadaka, wajibi ne ga ɗan adam ya yi ma kowace gaɓar jikinsa, kowane ƙashi na jikinsa ya mata sadaka. Kalu suka ce wa man yutiqu zalika ya nabi Allah, wa zai iya sadaka sau 360 a rana ya kai annabin Allah? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da hanyoyin sadaka, suna da yawa. An-nukha'a fil masjid tadfinuha, ka shigo masallaci kaga wani yayi kaki, ya fyace majina ko ya zubar da yawu, sai ka binne. Manzon Allah yake sadaka ne. Wa shay'u tunahihi an tariq, wani abu da ka gani akan hanya mai iya cutarwa, da yace wa shay'u, ko menene ka gani akan hanya yana iya cutarwa, ka kauda shi, shi ma sadaka ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ma baka iyawa, baka da kudin da zaka yi, sai manzo Allah yace faraka'ata buha tujzi'uka, idan kayi nafila raka'a biyu na sallar walaha sun isar ma sadaka 360 din da ya zama wajibi akanka a kowace rana. Raka'a biyu na walaha, wannan hadisin yana sunan Abi Dawud, hadisin Buraida, kuma hadisin ya inganta, yana irwaul galil al mujallad bi shafi 213. Al-Imam Muslim ya rawaito hadisin Abu Zarr shi ma. Waɗannan sahabbai duka sun rawaito hadisi da ke magana akan halittar mutum tana kan kasusuwa 360, kuma kowane kashi dole sai kamar sadaka a kowace rana har mutuwarka. Al-Imam Muslim ya kawo hadisin Abu Zarr, yana Kitabu Salatul Musafirin, babu istihbab salatul duha. Abu Zarr al-Ghifari yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka, kowane ɗayanku gaban jikinsa tana, wato ana tashi da sahi, wajibi ya mata sadaka, wajibi duk safiya, sai wato duk garin Allah da yawa sai kai sadaka ma kowane kashi da yake jikinka. Fa kullu tasbiha sadaka, subhanallahi sadaka ne. Wa kullu tahmida sadaka, kowane hamdala, kowace hamdala, idan ka ce alhamdulillah an rubuta sadaka. Kaga mutum yana iya 360 ma a zaune, sau ɗaya shi kenan ya gama. Wa kullu tahlila sadaka, kowace hailala sadaka ce. Wa kullu takbira sadaka, kowace kabbara sadaka ce. Wa amrun bil ma'ruf sadaka, kai umarni da wani abu mai kyau, ba lallai bane sai wa'azi, shi ake nufi da al ma'ruf, duk wani alkhairi in ka ce ayi sadaka ne. Wa nahyun anil munkari sadaka, ka hana aikata abin da shari'a ta kyamata, shi ma sadaka ne. Wa yujzi'u min zalika, hadisin Abu Zarr al-Ghifari ya zo da lafazi irin hadisin Buraida, yana isar maka raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, idan mutum ya samu damar yin raka'a biyu da hantsi, idan rana ta daga, shi ne ake nufi da hantsi, sai rana ta daga, sannan sai kai sallah nafila raka'a biyu. Wannan ya nuna cewar sallar walaha tana da falala, kamar yadda malamai suka yi magana a kai. Misalin su al-Imam an-Nawawi yace fihi dalilun ala idami fadli duha wa kabir mawqi'iha, wanda ya nuna darajar walaha a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha tasihhu raka'atayn, wannan yana nuna walaha in aka yi raka'a biyu ma ta isar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kai raka'a biyu na nafilar walaha, yana isar maka sadaka 360 da ya zama wajibi a kanka adadin kasusuwan da suke jikinka. Malamai sun yi sharhi kamar Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa mujallad 18 shafin 372 yace fa fil hadis annahu ja'ala sadaqa al kalimatil arba', waɗannan kalmomi guda hudu kowanne sadaka ne. Subhanallah sadaka ce, alhamdulillah sadaka ce, amma kar ka yi magudi, ka ringa yin sa ɗaya bayan ɗaya. Subhanallah, alhamdulillah, ka tabbata kana yanda za a iya rubuta maka ladan sadaka, don wani ma ya ɗauka carbin shi ne zikirin, saboda ka sai ya ringa jan carbin kawai, ko da bakinsa bai yi motsi ba. In ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa sadaka martabobi kashi biyar, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallal na 18 shafin 372 alal badani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu ayyuka na sadaka ma jikinka jikinka ne yake wadannan ayyuka al-ula sadaka bi maliki fa in lam yajid idan ya zama abu na farko shine kai sadaka da dukiyarka in bai yiwa kai da jikinka fa in lam yajid iktasaba al-mala idan ya zama baka da kudin zaka iya amfani da jikinka zaka yi sana'a fa nafa'a wa tasaddaqa saboda haka sai yace wa fihi dalil wujubil kasb wadannan hadisi sun tabbatar mana sana'a dole ne ga musulmi wajibi ne ga musulmi ya sana'a domin in ba sana'ar ba yadda zaka yi ka saukar da wadannan dokoki na Allah subhanahu wataala fa in lam yastati idan ya zama koda kana da sana'ar baka iya sadaka fayu'inul muhtaji bi badanihi ka taimaka ma wani da jikinka taimako da jikinka shine kamar ka ga wani abu da zai cutar da mutane akan hanya ka nemo cebure zama kana cike ramukan dake kan hanya in dai baka nemi a baka kudi akai ba kana yi ne kawai domin Allah idan kana yi ne don kudi to wannan shine ladanka fa in lam yastati fa bil lisani ya zama baka iyawa ma da jikinka to da harshenka ma zaka yi sadaka ai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali da sadakan da mutum zai yi ta waɗannan kalmomi na zikirin Allah fa in lam yaf'al idan ma duk baka iyawa fa wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yakuffu ani sharri idan duk waɗannan abin da aka lissafi baka iyawa to kai hakuri a zauna da kai lafiya wannan yinin daga fitowar rana har faduwanta baka bata mu wani rai ba baka cutar da wani ba sai a rubuta ma 360 duk ka gama yace fal'ulayani taqau bi malin imma bi wujudin aw bi maksubin wal ukhrayani taqau bi badanin imma bi yadin wa imma bi lisani in ka lura annabi ya hada duk wata hanyar da mutum zai iya samar ma kansa alkhairi ko dai da jikinsa ko da hannunsa ko ko ya zama da harshensa yanda duk zaka yi dai zama ka amfanar kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada anan dole ne wajibi ne akan kowa kamar yadda waɗannan hadisi suka isharar shi sai babi na 200 al mustabbani ma qala fa'ala al awwal al imam al-bukhari yace waɗanda suka zagi juna abubuwan da suka faɗa laifin ana dora shi ne akan wanda ya fara zagin al imam al-bukhari ya rubuta wannan babi ne wato saboda dacewa da hadisin da zai kawo idan aka samu mutane biyu suna zage-zage wannan ya zagi wancan ya rama al-imam al-bukhari yace ma qala laifin da suka faɗa fa'ala al-awwal ana jibga shi ne akan wanda ya fara zagin ga dalili haddathana ibrahim bin musa qala haddathana isma'il bin ja'far qala haddathana al-ala'u bin abdurrahman an abihi babansa shine Abdurrahman bin Yaqub al-Juhani wanda tabi'i ne babba Allah madaukake masa rahama ya karbo hadisi daga Abu Huraira annin Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mustabbani ma qala masu zagin juna laifin da suka fada fa'ala al-badi ana dorawa ne akan wanda ya fara zagin ma lam ya'tadil mazlum inda bai ketara wanda ya zalunta bai ketara wanda ya zalunta wato a matsayin wanda aka zalunta ba wanda aka zalunta idan bai ketara iyaka ba an zage ka sai karama to idan karama fiye da zagin to kaga ba a cewa laifin ya hau kan na farko hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da kuma sahihu muslim yana kitabul birr wa sila babun nahyi an sibab yana sunan abi daud fi babil mustabban da kuma sunan at-tirmizi babu ma jaa fi shatmi ya zo a cikin wadancan littafai na hadisi da lafazin al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i minhuma hatta ya'tadi al-mazlum masu zagin juna laifin abinda suka faɗa ana tsora shi akan wanda ya fara zagi minhuma wanda ya fara zagi daga cikin su shine za a tsora laifin idan wannan ya zagi wancan shi ya fara zagi wancan ya rama abinda suke yi laifi ne sai a tara laifukan sai a dora kan wanda ya fara zagin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sharadi yace hatta ya'tadi al-mazlum har fa sai wanda aka zalunta ya ketare iyaka, wanda aka zalunta aka fara zagin sa wajen ramawa sai ya wuce iyaka, ya wuce iyakar zagin da aka masa, to laifin ba zai koma kan wanda ya fara zagin ba. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 580. Al-Imam An-Nawawi da yake wannan hadisin ya zo cikin Sahih Muslim ya yi sharhi akan hadisin, sharh Sahih Muslim juz'i na 16 shafin 140. Ma'anahu anna isma sibab al-waqi' min asnayn, abinda ma'anar hadisin ke karantar da mu, zunubin zage-zage wanda ya auku tsakanin mutane biyu, muqtassun bil badi' minhuma kulluhu, duk zunubin ana dora shi ne akan wanda ya fara zage, illa an yatajawaza sani qadra al-intisar, sai dai shi mutun na biyu wanda aka zage shi lokacin ramawa sai ya wuce iyaka, fa yaqulu lil badi'i aksara mimma qala lahu, da ya tashi ramawa sai ya rama fiye da zagin da aka masa, to a lokacin nan shi ma ya zama mai laifi. Sai al-Imam An-Nawawi ya ce wa fi hadha jawazul intisar, wannan hadisin kaga ya tabbatar kenan babu laifi don ka rama, babu laifi don ka rama zagin da aka maka, wala khilafa fi jawazi, kuma babu wani malamin sunna da yace haram ne ka rama zagi, babu shi, saboda ayar alqur'ani ta tabbatar, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar. Wannan yasa al-Imam An-Nawawi yace wa qad tadhaharat alaihi dalailul kitabi was sunnah, hujjoji daga ayoyin alqur'ani, hujjoji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar idan an zage ka kana da damar karama. Misali ayar da muka karanta a baya, surati shura aya ta 41, ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيلنا, سورة الشورى من كرنت والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون, وان شي ما ينانون باب لفي إن أنشو تيك كرامة. ولمن انتصر بعد ظلمه, وان يرامى بايا أنشو تيشي, فأولئك ما عليهم من سبيل, وان باب لفي أكنشي, باب لفي أكن ميرامى ظالمتي, باب لفي إن جاء الله سبحانه وتعالى. ومع هذا الامام النووي يقول ضد هكا فالصبر والعفو افضل, كاي حقوري كيافي شينه في درجه ما يسا, saboda anan dai surati shura Allah subhanahu wa ta'ala ya fada ayat 43, walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur, wanda har yayi hakuri ya yafi, wanda yayi hakuri ya yafi, to abin da ya aikata din nan yana cikin manyan al'amura a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, al'umur allati amara Allah biha, yana cikin al'amuran da Allah ya yi umarni a yi su, muhimman abubuwa, wato shi ne zama kana da haƙuri. Sai al-Imam An-Nawawi ya ce karka ɗauka don an ce za ka rama zagi, kowane irin zagi ne, ba kowane iri ba ne, saboda haka yasa dole sai mun koma ga bambancin da yake tsakanin ash-shatmu da as-sabb, wani irin zagi ake ramawa. ولا يجوز للمسبوب ان ينتصر الا بمثل ما سبه, da aka ce an baka damar karama, to dole rama wanda zaka yi ta tsaya daidai kalmar da aka faɗa maka, amma nan akwai sharadi, ma lam yakun kaziban, idan zagin da aka maka ya danganci ƙarya, au kasfan, ko akwai kage, au sabban li aslafihi, ko ya ketara ka ya isa ga iyayenka, to wannan ba a rama shi, haramu ne. Kaga zagin da zaka rama shi ne wanda ake kira ash-shatm, wawa kawai, sai ka ce kai ma wawa, to ai kaga ka rama daidai, amma dan abu kaza, sai ka ce dan abu kaza, kaga ya ketara har ga iyaye, wannan haramun ne a rama shi, don haka ba a rama as-sabb sai dai ash-shatm. Ash-shatm shi ne aibanta ka saboda wani halin da kake da shi, ba ƙarya ciki, kana da wauta, sai ya ce kai dai akwai wawa, kaga ya zage ka saboda wautan da kake tare da shi. Ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya aibanta ka saboda ya san kana da wani hali na kushewa, kai ma karka aibanta shi, saboda ai shi ma ba zai rasa wani hali na kushewa ba, to idan ka sani karka aibanta shi, karka rama, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan sahabi. Don haka dole ne mu bambanta tsakanin zagin da shari'a ta halatta a rama da kuma zagin da shari'a ta haramta. Fa min suwaril mubahi, al-Imam An-Nawawi ya bada misali wato na zagin da aka halatta ramawa, an yanta sirra biya zalimun, idan wani ya ce ma azzalimi kawai, sai kai ma ka ce azzalimi, saboda ai azzalimin ne shi tunda ya zalunce ka, wanda ya zage ka ya zama azzalimi idan ya ce maka ya ahmad wani dolo ko wawa aw ya jafi aw nahwu zalika sai kai ma karama kaga ya tsaya kan shi li'annahu la yakadu ahadun yanfaku min hadhihi al-awsaf qalu wa idan tasara al-masbub amma fa akwai adillura idan aka zage ka sai karama to fa karka dauka a kiyama kuma za a baka wani lada an riga an gama dama an baka zabi ko dai kai hakuri akwai lada in ko karama to babu lada kuma na kiyama wa idan tasara al-masbub istawfa budamatu da zaran karama to fa zalimcin da aka maka ya kare wa bari al-awwal min haqqihi shi ma wancan kuma a kiyama ba zai tashi da haƙƙin ya zage ka ba don karama illa dai abin da zai tashi da shi wato shine laifin ya saba ma Allah subhanahu wataala baqiya alaihi ismu al-ibtida zunubin da zai rage kansa da farko ya saba ma Allah saboda shi ya fara yin zagi awul ismu al-mustahaq lillahi ta'ala zunubi saboda an wato an tozarta dokar Allah subhanahu wataala yartafi'u anhu jami'u al-ismi bil intisari minhu akwai ma malaman da suke cewa idan mutun ya zage ka sai karama to babu sauran laifi a wurin sa sai ashari saboda ai ka riga karama wa yakunu ma'ana al-badi ay alayhi al-lawmu waz-zammu lil-ismi al-imam al-khatib al-sharbini cikin mughn al-muftaj yana cewa la yajuzu an yasubba abahu wala ummuhu kamar yadda duk malaman sunna suke cewa ba daidai bane ka zagi baban mutum ka zagi mahaifiyarsa wanda shine nau'in zagin da an haramta shi ko ka zagi kabilarsa wato idan zagin ya takaita kansa to wannan shine aka bada damar ramawa amma wanda ya ketara shi ko kuma ya zama akwai ƙarya a ciki to haramun ne mafi dacewa dai wato shine yafewa din kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu ayar alqur'ani ma ta kwadaitar da mu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha فمن عفا واصلح فاجره على الله wanda ya yafe yayi kokarin gyara tsakanin shi da dan uwa ladan sa yana wurin Allah inna Allah la yuhibbu zalimi sai dai ka sani Allah bai son azzalimi akwai hadisin Uqbah bin Amir wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa silman qata'aka ka sada zumuncin wanda ya yanke zumunci da kai wa'ti man harabaka kai kyauta ga wanda ya daina baka kyauta ko ya daina wato taimaka maka wa'fu an man zalamaka wanda ya zalunce ka ka yafe masa annabi sallallahu alaihi wasallam ke wasiya gare shi akwai tabi'i da ake kiran sa al-haytham bin muawiya wata magana da al-imam al-bayhaqi ya kawo tashi a cikin littafin shu'abul iman yana hadisi na 7607 wannan tabi'in yana cewa man zulima falam yantasir bi yadin wala lisani in kana so kaga mutumin da Allah ya zuba ma rayuwarsa haske a duniya kafin aje lahira shine wanda an zalunce shi bai rama da hannu ba bai rama da harshe ba bai rama da hannu ba bai rama da harshe ba walam yahqid bi kalbin sannan zuciyarsa bata kudurta kiyayya ga wannan mutumin ba yana da wahala amma in ka iya samu fa zalika yubi'u nuruhu fil nas Allah zai zuba maka haske da duniya sai ta sheda abin yana da wahala saboda shedan yana amfani da shi ya ga cewar ya raba mu da yan uwantaka na musulunci musamman idan kiyayya ta kai ga zagi har aka kai ga zagin ka to shedan yana zabura ka akan sai ka rama kuma rama wanda zaka yi dan yana raba ka da wani haske wanda Allah ke zuba mu bayin sa na kwarai ka'idata karkarama da hannu karkarama da harshe sannan zuciyarka ma katta kudurta kiyayya ga wannan mutumin indai kiyayya ne saboda abin da ya maka sai dai saboda sabon Allah mu karanta wannan hadisi guda shine hadisin 424 haddathana Ahmad bin Isa qala haddathana Ibn Wahb shine Abdullah bin Wahb al-Fihri qala akhbarani Amr bin al-Haris an Yazid ibn Abi Habib an Sinan bin Sa'd an Anas wannan hadisin Anas bin Malik wancan hadisin da muka karanta hadisin Abu Huraira ga hadisin Anas amma in ka duba lafazin hadisin duka iri ɗaya ne anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace almustabbani ma qala masu zagin juna laifin abin da suka faɗa fa'alal badi yana kan wanda ya fara zagin hatta ya'tadiyal mazlum, har sai fa sai wanda aka cuta din ya wuce iyaka. Idan wanda aka zalunta ya wuce iyaka ta wajen ramawa, to zunubin yana hawa kansa. Wato ya dada kawo hadisin ne ta wata riwaya, don ya nuna ma hadisin da ke magana akan cewa idan mutum ya rama zagi bayi da laifi a wurin Allah, matukar wannan zagin bai shafi ƙarya ko ƙage ba, sannan bai ƙetara ga iyayen wanda ya zage shi ba. Hadisin ya zo daga sahabbai da yawa, ba wai Abu Huraira kadai ba ya kawo hadisin, Anas bin Malik, kuma ba su kadai bane, akwai Abu akwai Sa'd bin Abi Waqqas, hadisin sa yana sunan Ibn Majah, akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud, hadisin sa yana sunan Tirmizi, akwai Abdullah bin Mugaffal, shi ma sahabi ne, hadisin sa yana Al-Mu'jam al-Awsat na Imam at-Tabrani. Wadannan sahabbai duka sun ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya fara zagi shi yake daukar laifin zage-zagen da aka yi. Matukar dai ne ramawa yana ramawa daidai, kuma abin da ke ramawa din bai shafi haram ba. Idan babu laifi ga ramawarsa, to ba a bashi laifi, ana dora zunubi ne akan wanda ya fara zagi. Allah subhanahu wataala ya bamu ladan abin da muka faɗa, Allah ya gafarta mana kuskure. Akwai wanda ke tambayar cewa ko musulunci ya ba da dama akan a karbi bashin kudin banki yayin kasuwanci, wato commercial banks, wato duk wani bashin da zai zama akwai kudin ruwa haramun ne ga musulmi. Kudin ruwa shine interest, zaka karbi kudi bashi ka dora wani abu lokacin biya, yana da hukuma mai girma a wajen Allah subhanahu wataala, wanda malamai sun yi maganganu a kai saboda hadisai da dama da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan amsar tana fatawar Lajna mujallal na 16 shafin 182. Mai wannan tambayan ya ce mutum zai iya zuwa da matarsa supermarket ya yi sayayya alhali tana niqab, halal ne mutum ya yi tafiya da matarsa ko ina idan ta yi kyakkyawan shiga babu wani saba ka'ida ta musulunci, halal ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa ta ziyarce shi yana itikaf, kuma ya tashi ya rakata yana tafiya da ita, don haka tafiya da mace matarka ba laifi bane. Matukar shigan da aka yi da yanayin tafiyar da ake, babu wani abin da aka saba ma ka'ida. Kamar yadda Ibn al-Usaymin ya magana cikin Liqa'u Shahri yana juz'i na 20, ya yi magana kan wannan matsala din. Fitan ba laifi bane, yanda aka yi fitan shine laifi yake shigowa. Wanda ko yana tambayar hukuncin ikama, shin ita ikama wajiba ce ko ko sunna? Sunna mai karfi. Ikama wajiba ce akan musulmi, amma kuma ba ta da alaka da sallah, don haka dan ba a yi ta ba baya sa a ce sallar ba ta inganta ba. Amma da ikama da kiran sallah duk wajibai ne. Wannan ya zo cikin Tamamul Minna shafin 155 da kuma Fatawar Lajna a mujallal na 6 shafin 810, mujallal 6 shafin 86. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.